soyayya ce mizanin yan mata ne nazarin kauna soyayya ce jarin yan mata
so sama dai kasa dai soyayya ce mizanin yan mata ne nazarin kauna soyayya ce jarin yan mata
so sama dai kasa dai soyayya ce mizanin yan mata ne nazarin kauna soyayya ce jarin yan mata
so sama dai kasa dai milu bae
mizanin yan mata
ga ma a fili tare da ya soyayya ce jarin yan mata
so sama dai kasa dai soyayya ce mizanin yan mata ni nazarin kauna soyayya ce jarin yan mata
la 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 karmi sabawa
mizanin yan mata
ga ni gaban ka na zo ni dasawa
mizanin yan mata
duba kalar sitirar da na sanyawa
mizanin yan mata
na yi fice ya wajen filin gasa soyayya ne rata
so sama dai kasa dai soyayya
kambar wan soyayya ya gata
so sama dai kasa dai soyayya.